الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متوكلين سركي يا كما داود مو sakamakon alƙawarin da muka yi na ƙarasa bayani akan abin da ya shafi wato laccar da aka faro tun daga lokacin da muka ainihin wato faro ta, wanda mutanen da suke tare da mu ba su manta yadda muka faro ba. Muna tafiyar da ita ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Daga karatun da muka yi daga wancan ranar, Allah ya ƙara ara mana ranaku zuwa yau, shi ma la'ayatin li'ulil albab. Akwai abin lura, amma ba ga kowa ba, ga mai hankali shi yake gane lalle wani abu zai faru nan gaba. Akwai wasu mutane guda biyu bawan Allah, tun daga lokacin da motar da'awa ta zo, yana da gidan mai, wannan motar duk inda za a tafi wata harka ta da'awa, bi yadda ake wahalar man nan, shi yake sawa a zuba mata mai a gidan manka a je a dawo saboda daga addinin Allah. Da haka muke roƙon ƴan uwa su tashi cikin addu'a, Allah ya ji ƙan mahaifinsa ya rasu, Allah ya mudukiyarsa albarka, Allah kuma ya ƙara yawanta don ya ƙara yawaita taimaka ma addini. Akwai wani bawan Allah, shi ma yana da shagon saida kaya na motoci. Daga lokacin da motar nan ta zo, ya yi alƙawari in dai abin da ya shafi sabis ne shi zai dinga wa mota, sannan dukkan wani abu in ya lalace, wani abin ma ba shi da shi a shagon shi, shi yake cire kuɗi ya siyo. Lura da kawai ya lura wannan mota ce wacce ake aikin addinin Allah da ita. Da haka wayannan mutanen guda biyu, muna roƙon ƴan uwa su tashi cikin addu'a, Allah ya mudukiye su albarka, Allah mai mana albarka da baki ɗaya. Idan ba manta ba, mun gama magana akan abin da ya shafi khilafancin Yazid ɗan Muawiya a lokacin da mahaifinsa wato Muawiya radiyallahu anhu, Allah ya masa rahma. Muawiya sahabi ne na manzon Allah, ko an ki ko an so, kuma in ka ga dama ma in ka tashi kiyan Muawiya za ka iya ce masa alaihi salam, wanda ya tambaye ka akwai ayoyi da yawa cikin Qur'ani, duk sahabbai za ka iya kiran kowane sahabi, ka ce Abubakar alaihi salam, Umar alayhi salam, Usman alayhi salam, qulil hamdu lillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Kuma Allah ne ya zabe su ko an ki ko an so, kuma zabin ba a hannunka yake ba, rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khayra. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wassalamu ala man ittaba alhuda, amincin Allah ya tabbata ga dan mutumin da ya bi shiriya. Yatin da ko sahabban manzon Allah sun bi shiriya daga gurin Allah, to amincin Allah ya tabbata a kansu ga baki ɗayansu. Shi yasa sakatare ne na manzon Allah yana daga cikin wanda aka amince musu in Allah ya saukar da wahayi su ainihin wato rubuta. Kuma muna tunatar da mutane aqidar ahlus sunnati wal jama'a, babu wani mutum da suka ɗauka ma'asumi ne ba zai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne wannan kofar take rufe a gurinsa, amma in ba shi ba kowaye wannan kofar buɗe take. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Bayan da Yazid dan Muawiya ya zo ya hau shugabanci, a wannan lokacin kamar yadda muka fara bayani, mutanen Iraki sai suka fara turowa da al-Imam Hussein wasiqo cewa ya baro garin Iraki ya zo, ko ya baro garin Madina ko Makka ya zo garin Iraki. Kamar yadda muka ce, wannan malamin Kadim al-Insa'i al-Najafi ya faɗa a cikin littafin Ashura a shafi na 85 da kuma Tazlim az-Zahra a shafi na 141, yake cewa wajibulatul kutub tatara al-Imam Hussein alayhi salam. Daga lokacin aka dinga aikowa da al-Imam Hussein wasiqu wata bayan wata, a wata ruwayar ma cewa aka yi raƙumin da ya ɗauko wato wasiƙun sai da aka ɗauko raƙumi sannan ya iya ɗaukar su wa kana akiru kitabin ƙarshen littafin da aka aiko wa al-Imam Husaini daga cikin mutanen Kufa tare da wani mutum ana ce masa Hani bin Hani as-Subai wa Sa'id bin Abdullah al-Hanafi da aka aiko daga ciki fa fada Abu al-Imam Husaini sai ya bude wa qara'ahu sai ya karanta ɗaya daga cikin abin da ke cikin wasiƙu wa idza fihi maktubun sai gashi an rubuta cikin wannan wasiƙar bayan bismillahir rahmanir rahim aka tilil Husain bin Ali min shi'ati abihi amirul mu'minin daga ɗan shi'ar baban shi wanda suka yi da'awar goyen bayan baban shi Ali bin Abi Talib amma ba'd fa inna an-nas yantabirunaka bayan haka mutane fa suna nan suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa ya zama shugaban su a duniya din ba kai ba fal ajal al-adl kai gaugawa kai zo kai gaugawa ka zo wannan malamin Ali bin Musa bin Jafar at-Ta'us al-Husaini yake cewa sami'a ahlul Kufa ta bi usulul Husain alayhi salam ila Makka a lokacin da mutanen Kufa suka ji cewa al-Imam Husaini ya dawo garin Makka wamtina abu min al-bay'a li Yazid a lokacin yaki bai'a ga Yazid dan Muawiya fastama'u fi manzil Sulaiman bin Sa'd al-Khuza'i sai suka taru gidan wani mutum ana ce masa Sulaiman bin Sa'd al-Khuza'i falamma takamalu lokacin da suka gama haduwa sashi ya kira sashi qala Sulaiman bin Sa'd bihim khatiban sai Sulaiman bin Sa'd sai miki a cikin su yana khutba daga cikin abin da yake cewa yana cewa ya ma'ashara shi'a ya futaren din shi'a innakum qad alimtum bi anna muawiyata qad halaka kun san cewa fa muawiya ya mutu wa sara ila rabbihi muawiya ya kuma zuwa ga ubangijinsa wa qaddama ila ahmalihi ya gabata zuwa ga aikin da yayi kuma tabbas ya gabata zuwa ga abin da yana aikin alheri wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid yanzu wanda yazo ya tsaya matsayin shi shine Yazid wa hadha al-Husayn bin Ali alayhi salam qad khalafahu al-Imam Husayn ya saba masa ya ki masa mubai'a wa sar ila Makkah hariban min tawagit ali abi sufyan kamar yadda ya fada ya gudu ya zo garin Makkah saboda ya gudu daga dagutan ali abi sufyan wa antu shi'atuhu wa shi'atu abihi kudin nan da nake magana da ku kudin shi'ar shi ne kuma ɗan shi'ar baban shi ne min qablihi tun kafin shi Imam Husain wa qad ihtaja ila nasratikum ila nasratikum al-yawm al-Imam Husain yana buƙatar taimakon ku yau fa in kuntum ta'lamuna annakum nasaruhu in kun san cewa za ku taimaka ma al-Imam Husain wa mujahidu aduwwahu kuma za ku yaƙi makiyin shi faktubu ilayhi tukhrubu tawsiqu zuwa gare shi wa in kuntum al-wahana wal fashla idan kuna din tsoran rauni da kuma ainihin wato watsewa to fala tagru ar-rajula min nafsihi wannan musamman kada ku yaudare shi kar ku ruɗe shi suka ce sun yadda ba za su yaudare Imam Husain ba ba za su ruɗe shi ba shine suka rubuto masa wa'annan wasiqun wannan maganar da wannan malamin yake yana cikin littafin al-Lubub Ibn Tawus a shafi na 22 da kuma al-Madalis al-Fakhira a shafi na 58 da kuma shafi na 59 da kuma muntaha al-amal na dusi a mujalladi na 1 shafi na 300 ko na 430 duk sun kawo wannan magana a wannan lokacin da al-Imam Husain ya ga wasiqu sun yawa ana ta turowa yazo sai ya tashi Muslim bin Aqil wanda dama mun san ahlul bayt a gurin mu na farko sune matan manzon Allah na biyu sai ƴaƴan manzon Allah na uku sai kuma dangin manzon Allah wanda sune ala Ali ala Aqil ala Abbas ala Ja'far su ba ɗan kungiya bane kamar yadda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to ba za mu yadda da wasu daga cikin ƴaƴan annabi ko mu yadda da wasu ko ba za mu haka ba Muslim bin Aqil yana daga cikin ahlul bayt wanda al-Imam Husain ya amince masa ya tashe shi ya tura shi a lokacin da ya tashe shi ya tura shi kamar yadda wasu da yawa daga cikin su malaman shi'a suka faɗa daga ciki akwai Ridha Husain
yake cewa fa kharaja muslim min makkah li nisfin min ash-sha'ban ya fita a lokacin da watan sha'ban ya raba tsakiya ya kai wato garin kufa a tsakiyar watan shawwal wa aqbalat ash-shi'a in shi'a suka fuskanto muslim bin aqil yubayi'unahu suna ce masa mubaya'a hatta balagu 18,000 har sai da suka kai wajen mutum ainihin wato 18,000 a wata ruwayan ma yake cewa balaga man bai'ahu 40,000 wannan suka yi masa mubaya'a sun kai mutum 40,000 wannan magana tana cikin littafin ash-shi'a wa ashura shafi na 168 da kuma siratul a'immatul ithna ashariya na hashim al-bahrani a mujalladi na 2 shafi na 57 da kuma shafi na 58 sannan akwai al-majalis al-fakira a shafi na 61 duka sun tabbatar da an yi wannan amma kafin wannan wanda suka fara ruda aka yaudare shi kafin al-imam husaini ya taso ya tafi garin shine muslim bin aqil a wannan lokacin da muslim bin aqil ya je garin kufa ya je iraki wanda yake shugaba wanda yake gwamnan kufa a lokacin shine nu'manu bin bashir shi yana zaune a iraki a kufa ya san halin mutanen mai udara ne marasa mutunci ne yasa duk wani bala'i da fitina da tashin hankali zaka ga daga kasar ake shiryo shi da ya fahimta haka ko damuwa bai ba a matsayin shi na gwamna saboda ya san mutanen da suka gayyato shi suka ce yanzu zai wahala ba su ta amana shi ba a wannan lokacin da bai dauki wani mataki ba Yazid yana shugaba a Sham sai aka tura masa ga halin da ake ciki sai ya cire Nu'man bin Bashir sai aka sa Ubaydullah bin Ziyad wannan Ubaydullah bin Ziyad kowa ya rike da kyau da aka dauki shugabanci aka bashi ya karba na farko wata aqida yake da shi kuma wa yake goya ma baya amma haka da aka bashi muqamin sai ya karbe muqamin da aka bashi a wannan lokacin al-Imam Husaini radiyallahu anhu sai ya ga Muslim bin Aqil shuru bai dawo ba sai ya shirye wato ya kamata ya fita yana ganin komai ya kankama Imam Husaini ya shirye zai fita Abdul Razzaq al-Musayyi al-Muqrim al-Ittabun maqtal al-Husaini lil-Muqrim a shafi na 160 ko 193 da kuma muntahal amal na dusi a shafi na 471 a mujalladi na 1 yake cewa wa kana nuzuluhu fi Karbala fi tsani min al-Muharram sana 61 Imam Husaini ya sauka ya je Karbala a cikin ainihin wato watan Muharram 12 ga watan a shekara ta 61 Abbas al-Ummi yake cewa wani malami ta Allah ya koma shi a jahannama i'lam ka sani anna hunaka istilafan fil yawm alladhi warada fihi al-Imam Husain alayhi salam ila Karbala ka sani an bayi sabani wani wuni ne al-Imam Husain ne da Karbala sai yace wa asahhi al-aqwal annahu qadima Karbala fi tsani min al-Muharram al-Haram sana 61 min al-Hijra yace amma mafi ingancin maganganu shine yaje a cikin 12 ga watan Muharram a shekara na da 61 walam mantaha ilaiha lokacin da yaje Imam Husaini yace masmu hadhihi al-ard wannan kasar me sunanta faqila lahu sai aka ce masa Karbala fa qala sayyidi allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i kamar yadda daliban insha'i suka sani akwai abin da ake ce masa tarkibul mazdi a hada kalmomi guda biyu sai ya zama sunan me abu guda daya kaman hadaramau kaga hadara ai fi'ili ne ko al-maut me ba fa'il ba amma hadaramau sai ya zama to me sunan guri ne kaman ba'ala bakka duk irin wannan akwai su a cikin ainihin wato karatun insha'i to al-kard bakin ciki al-bala da kuma me bala'i to sunan gurin dama kenan Karbala al-kard wal bala yasa da Imam Husaini ya tambaya yace me sunan nan gurin aka ce masa Karbala yace Allahumma inni a'udhu bika min al-kardi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i a lokacin da al-Imam Husaini ya shirya zai fita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa saboda kaunar da suke wa jinin manzon Allah sai da suka ce me kar ya fita وكان كثير من الصحابة قد حاولوا من الحسين بن علي من الخروج ديوا daga cikin sahabbai sun yi ta kokarin sai sun hana al-Imam Husaini fita daga ciki akwai Abdullah dan Umar akwai Abdullah bin Abbas akwai Abdullah bin Amr bin al-As akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abdullah bin Zubair sannan akwai dan uwan shi Muhammad al-Hanafiya sanda ya tashi yace shi ya tafi Iraki suka ce masa ba zai ji ba kare shi magana Abdullah dan Abbas wanda yana cikin bidaya wani haya sanda yaga al-Imam Husaini ya tashi zai fice je Iraki yace masa laula an yuzriya bi wa bikan nasu ba dan mutane kar su goranta mun su goranta ma ba a ce irin matsayinka da matsayina yace la shabattu yadi bi ra'atika wallahi da na kama hannuna na shaki kana rike kanka mun yi kokowa mun yi rigima falam atruka tazahu badan kare kaka da huba amma yanzu a matsayina da matsayinka mutane a ta'anci mun yi kokawa da kai dan zaka ce wani guri na hana ka wannan sai zama mun abun kunya ya zama maka ba abun kunya ibn umar imamu sha'abi yake cewa kana ibn umar bi makka abdullahi dan umar yana makka a wannan lokacin fa balagahu anna al-husayn qad tawajjaha ila al-iraq labari yazo masa cewa imamu husayn fa ya bar garin madina yanzu ya dumfari zai tafi iraki walahi qahu ala masirati thalath layali ya taso sai da tafiyar kwana uku a kasa a lokacin da ake amfani da doki da jaki ko rafumi tafiyar kwana uku saboda kaunar jinin manzon Allah faqala da ya riske shi a hanya yake masa aina turidu ina zaka je ni faqala sai yake masa al-qara zan je iraki wa akhraj lahu al-kutuba allati ursilat min al-iraq ya fitowa da abdullahi dan umar tarin wasi wanda aka turo masa daga iraki yuqlinuna annahum ma'ahum suna sanar da shi cewa fa lallai yazo suna tare da shi sai yake masa wa hadihi kutubuhum wa bai'atuhum wannan ita ce bai'a su da kuma wasiqun da suka turo mu sai yake kadgar ruhu radiyallahu anhu sun yaudare shi sun rude shi fa qala ibn umar sallallahu alaihi wasallam yace ma al-imam husaini la ta'tihi karkaji fa abul husaini illa an yahaba imam husaini yace sai yaji فقال ابن عمر سيد الله بن عمر يتي مس اني محدثك حديثا لذا باك وني لاباري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره منزل الله ملائكه جبريل يزو مس يا باشي زابي تكان الدنيا والاخره فاختار الاخره ولم يرد الدنيا منزل الله يزاب الدنيا بي زاب wannan tarkacin da zaba lahira bi zab wannan tarkacin na duniya ba وانك بدعه منه كاي كما سوكاتي daga jikin manzon Allah wallahi la yaliha ahadun minkum abada matsayin da kuke da shi a duniya ba wani wanda ya samu irin wannan matsayin wama sarafa Allah ankum duk abin da kaga Allah ya kautar da shi bai ba ku ba abdullahi dan umar yake ce masa lillazi huwa khairul lakum to wannan abun ba alheri bane da ya ba ku shi fa aba an yarji'a al-imamu fain yake fashi ciya ta فأتنقه عبد الله بن عمر وبكى عبد الله بن عمر يكام الإمام حسين يفشي دكوكا وقال يتي أستودئك الله من قتيل إنا روءن الله يتريك دك كتابوا هكا عبد الله بن عمر يفنام وانا دم يكي نونا أو نر صحبه ومتانين جدا مزان الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير عبد الله بن زبير وانا تارد شي ستقود دك غرمك ما أجدك قال أي نوات إن دسكي ستقود ستجي غرمك makka daga makka suka gudu suka je madina yace masa aina tazahabu ina zaka je ne tazahabu ila qaumin qatalu abaka zaka je wajen mutanen da suka kashe babanka wa ta'anu akaka suka soki dan uwanka Hassan Dauda la tazahabu karka je fa abul husain illa an yaqrud al imam husain yace fi fa ya fita daga cikin wannan suka yi ishara suka ce kar yaji akwai wani mawaki ana ce masa farazda wannan mawakin da suka hadu da al-Imam Husain yace masa min aina daga ina kake Imam Husain yace masa qala sai yace masa min al-Iraq ni daga Iraki nake qala sai yace kaifa aha halu ahli al-Iraq ya halin mutanen Iraki yake yanzu qala sai yace qulubuhum ma'aka zuciyarsu tana da awancewa tana tare da kai amma wasuhum ma'a bani umayya ta kubban suna tare da banu umayya fa aba illa an yakhruj Imam Husain yace sai yaji wa qala yace wallahu al-musta'an Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake ce masa ya Abdullahi inni la sahunnaka ko ya Aba Abdullahi yace ma al-Imam Husaini ya Aba Abdullahi inni nasihun laka ni zan maka nasiha wa inni alayka mushfiqun wallahi ina jin tausayinka qad balagani annahu katabakum qaumun min shi'atikum bil kufa labari ya zo mun cewa mutanen ku na kufa ɗan shi'a sun rubuto muku wasiqu yad'una ka ila al-khuruj ilayhim suna kiranka ka tashi kaje gurin su falam takhruj ilayhim karka je gurin su fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufa kafin kai naji babanka Ali bin Abi Talib yana magana kan mutanen nan na kufa da zaka je gurin su yana cewa wallahi laqad malaktu wa abghadtumuni wa malluni wa abghaduni yace kun kosar da ni kun fusatar da ni wa ma yakunu minhum wafa'un qat a cikin mutanen da zaka je gurin su kabba wanda ke cika alƙawari wa man faza bihim faza bi sahmin dukkan mutumin da zai rabauta da wani abu daga gare su to zai rabauta da tafu da kibiya sai yace wallahi malakum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala sayyidin in ma ka je in dai maganan taimako ne na asha a fito a kuma to ba jarumai bane matsaurata ne ragaye ne wallahi za su wace ta bakka karka ji wannan duka sabon manzon Allah ne suke nasiha amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu saboda wata hikima ta sa la mahala fi ya faru babu wanda ya fi hana abun ya faru wannan abun al-Imam Husaini ya tashi ya ainihin wato fita bayan al-Imam Husaini ya je wannan gurin kamar yadda ya tabbata a cikin Muntahal Amal a juz'i na 1 shafi na 166 Abbas al-Ummi yake cewa annal Husaini radiyallahu anhu sara ila qasr bani Muqatil ya je wata wato fada ta wani mutum ana ce masa bani Muqatil fa ila fasatun madrusa yaga wani tanki an buga sannan da mashi an kafa sannan da kuma doki a daye al-Imam Husaini sai ya tambaya yace waye yake da wannan tankin sai aka ce masa li Abdullah ibn al-Hur na wani mutum ne Abdullah ibn al-Hur al-Ju'fi al-Imam Husaini ya tura ana kiran shi bayan ya zo wato da ya tura ana kiran shi fa arsala ilayhi al-Husayn alayhi salam rajulan min ashabi sai ya tashi wani mutum ya tura yace ka je ka ce masa yazo ina kiran shi yuqalu lahu al-Hajjaj bin Masruq al-Ja'fi ana kiran mutumin da al-Imam Husaini ya tura Hajjaj bin Yusuf al-Ja'fi fa aqbala alayhi fa sallama fa radda alayhi salam thumma qala ma wara'uka bayan ya zo ya masa sallama ya amsa sallama sai ce me yake bayan ka sai ya ce a bayana akwai Abdullah bin Hur sai ya ce masa Abdullah dan guru annallaha qad ahada ilayka karamatin in qabilta Allah ya baka wata irin karama in zaka karbe ta fa qala sai shi Abdullah bin Hur yace me karama fa qala al-Husayn bin Ali sai ya ce masa hadha al-Husayn bin Ali yad'uka ila nusrati Imam Husain ya shigo garin nan kuma yana kiran ka zuwa ka taimake shi fa in qatalta bayna yadayhi ujirta in kai yaki a gaban shi saboda shi to za a baka lada wa in qutilta bayna yadayhi in aka kashe ka a gaban shi za kai shahada fa qala lahu Abdullah bin al-Hur sai Abdullah bin al-Hur yake cewa wallahi ya Hajjaj shi wanda aka turo yace ma karatu min al-Kufa ba komai yasa na fita daga Kufa ba illa makafata an ya dakula al-Husayn alayhi salam ina jin tsoron kal al-Imam Husayn ya shigo garin Kufa ne kuma ina ciki wa ana fihim ni ina ciki wala ansuruhu bazan iya taimakon shi ba bana kaunar wannan shi yasa zan fita li'anna ulaysa fil kufati shi'atun ulaysa fil kufati shi'a domin yanzu a cikin Iraki a cikin Kufa babu wasu ƴan shi'a wala ansar ko wanda za su taimaka ma Imam Husayn illa malu ila duniya ba sai duk sun karkata zuwa ga duniya illa man asama Allahu minhu sai wanda Allah ya tsare shi daga cikin su to kowa ya rike mun ce wanda aka ba gwamna a lokacin ya karba shine Ubaydullah bin Ziyad shi aka ba gwamna a garin Iraki ya karba yanzu wannan mutanen da suka ce yazo gashi ɗaya daga cikin su ya ce shi abin ne yasa ya bar garin ya fita saboda ya fahimce sun karkata zuwa ga harkar me harkar duniya yasa yace kar al-Imam Husaini yazo ya san halin da ake ciki shi ba zai iya taimaka masa ba sai yasa yace to bari ya fita daga wannan garin a wannan al-Imam Husaini wannan mutumin bai je ba ya fada ma dan sakon ya je fada ma al-Imam Husaini yana nan sai ga rindunar da za ta kashe shi ta zo wa kana adadul ladina ma'al Husaini 72 farika gabaki daya mutum 70 wanda suke mahaya doki su ne wanda suke tare da al-Imam Husaini a lokacin mutanen da suka fito daga garin Kufa kuwa sojoji 5000 sojoji 5000 ne mutum 70 da mutum 5000 ya za a yi eh ai ko magana babu walam ma tawaqqafa al fariqani lokacin da imam Hussein ya tsaya a gefe ga kuma wannan rinjinin ta tsaya a gefe al Hussein al-Jaysh bin Ziyad sai al imam Hussein ya faɗa mu wannan rinjinin ta Ubaydullah bin Ziyad yace raji'u anfusakum wa hasibuha yace ku makanku muraji'a kuma ku mata hisabi kafin Allah ya tsira ku ya muku hisabi yace musu hali yaslubu lakum qitalu mithli yanzu dan Allah zai ki fito a gare ku a ce kamata ku ne jama'ar da za ku fito ku yaƙi ni wa ana binti nabiyukum alhani dan kar annabin ku ne yace laysa ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyin gairi a duk duniya yanzu ba wani dan annabin dan kar annabin Allah din ba ni kare ba yace amma yanzu irin ku a ce ku rasa wanda za ku fito ku yaƙa sai ni yace ba ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa a kaina da ni da dan uwana yace hazani sayyida shabab ahli aljanna wa innan gudabin sunan shugaban samarin gidan aljanna wannan magana tana cikin sunan Tirmidhi da Imam Tirmidhi ya ainihin wato kawo wato sai dai suka ce huwa da'ifun min riwayatil husaini lakinnahu sahihun min riwayati huzaifa wa abi sa'id wa ghayrihi wannan hadisin ya inganta abinda al-Imam Husaini ya faɗa musu kenan wannan shine abinda ya faru to yanzu akwai abin da ake ce masa ash-shahidu yara ma la ya gaib wanda kenan yakan bada labari akan abin da kai da baka nan ba za ka yi ba yanzu idan da aka yi yakin Oduku yakin Biafra idan an tashi sai dai a nemo tsofaffin sojoji wanda aka yi yakin da su su bada labari wani mutum a yanzu kuskure ne ya bada labari a lokacin da bai san me ya faru ba bayan kuma ga wanda a gurin aka yi abin shi ya gani shine ash-shahidu yara mala ya riga wanda ke guri yana ganin abin da kai da baka nan ba za ka gani ba da mu da waɗanda suke ihu su fito gare su suka tici ba na nan aka yi abin kai ma baka nan malamin ka bai nan amma akwai wanda aka yi abin a idansu sun gani sun ga abin da ya faru sai mu gayyato su sai su zo su ba da shaida me ya faru daga cikin wanda abin ya faru a idansu suka san me ya faru akwai al-Husayn bin Ali wanda ake masa laqabi da Zainul Abidin na farko jinin manzon Allah ne na biyu mahaifin shi aka kashe na uku yana gaba a idansu ya ga abin da ya faru duk duniya ko shine sahibul qissa duk wanda zai ba da labari to bayan labari shi to bari mu ji abinda al-Imam Husayn Zainul Abidin ya faɗa suwa suka kira baban shi suka kashe shi a lokacin da al-Imam Husayn bin Ali Zainul Abidin ya koma kasar Iraki sai mutane suka taru da aka taru ana ta kuka ka san dama daga cikin kuka akan rashin gaskiya ɗaya daga cikin sifafi ta munafikai mutum ya tarusa kuka bayan ko makareci sannan aka tattaru aka yi cincindu al-Imam Ali Zainul Abidin sai ya tashi cikin su yana magana yana ce musu nashattukum billahi ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukum billahi ina hada ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa qada'tum kun san cewa ku kuka rubuta wasiqu zuwa ga babana babana yazo kuka yaudare shi sannan wa ataytumul ahada wal mithaqa wal bay'ata wa qataltumuhu kuka dauki mubay'a da alqawli babana idan yazo za ku kare shi babana yazo kuka kashe shi yanzu wa yake ba da shaida wanda suka kira baban ki su suka kashe shi shine Ali Zainul Abidin dan Imam Hussein wanda a gaban shi abin ya faru lokacin yana karamin yaro bai da lafiya sai ya zamanto shi abin bai taba shi ba yanzu da bakin shi yana cewa wanda suka kira baban shi suka ce yazo to da yazo kuma su suka kashe shi sai yake musu fatabban lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kawu kanku wa sau'atan li ra'aykum kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyati aynin tanzuruna ila rasulillahi da wani ido za ku iya kallon manzon Allah ranar tashin alkiyama izi yaqulu lakum sanda manzon Allah zai bude bakin sa ne albarka ya ce muku ataltum itra kun kashe zuri'ata wanta aqtum hurmati kuma kuka ce mutunci na balastum min ummati ku ba ku daga cikin al'umma a lokacin da al-Imam Husaini ya wannan maganar Zainul Abidin فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية سيكذي كوكا يانا تاشم تكون قنغري فقال بعضهم لبعض ألكتم وما تعملون ساشي يتي مساشي قفت يا منها لك صور إذن أيكن دمكم فقال عليه السلام الإمام زين العابدين يتي جارهم الله امرأة قبل نصيحتي الله كتقم متمن ديكر ونسيحتا وهابذ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته يكي آي وصير akan Allah da manzon Allah da kuma mutanen gidan shi yace fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana muna da kikkiawan abu koyi cikin rayuwar manzon Allah fa qalu bi ajma'ihim gabaki dai sai suka ce nahnu kulluna sami'una mutiuna duk muna jinka kuma zamu maka biyayya hafiduna libimamika ghayru zahidina fika wala ragibina anka zamu kiyaye alfarmanka ba zamu kiyamace ka ba kuma ba zamu guje ka ba kamurna bi amrika ka ba mu umurni ka cika da fadawa yanzu nan yarhamukallahu Allah ya maka rahama fa innal harb fa inna harbun li harbika mu sai mun yi fada da duk wanda ya fada da kai wasulmu li salimin ka sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna da kai tun a wannan lokacin suka fara da awar ƙarya cewa la na'khu dhanna yazid sai mun je mun kamo yazid asham wa nabara mimman zalamaka wa zalamna kuma mun yi fituna fito da wanda ya zalunce ka ya zalunce mu sanda suke wannan magana sai al-Imam Ali Zain al-Abidin yake cewa hayhata hayhata ayyuhal gadaratu al-makaratu fawfaw ya kuma abuta yaudara yaudara ta kuma maimaituwa take yace musu hila bainakum wa bain shahawati anfusikum aturiduna an ta'tu ilayya kama ataytum aba'i min qablu nima kuna so yanzu ku zo ku yaudare ni kamar yadda kuka yi ma babana jiya yace ainihin wato kalla wa rabbir raqisa ina rantsuwa da ubangijin mata masu taka rawa fa innal jurha lamma yandami wallahi raunin da kuka yi mun har yanzu bai warke ba yana zubar da jini qutila abibil amsi an kashe babana jiya wa ahlu baytihi ma ahu da mutanen gidan shi tare da shi walam yunsini saqla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace rabuwa da manzon Allah ban manta da shi ba wa saqla abi da rabuwa da babana rashin shi wa bani abi da ƴaƴan babana wannan wajaduhu baina lahati wa mararatuhu baina hanajiri wa halqi wa gassatahu tajri fi firashi sadri yace wallahi wato har yanzu ina jin bakin ciki a kirjina da kuma dati a makogaro na da kuma wuya na sannan yace ma kuran abin da ya faru da ni har yanzu yana tafiya a cikin kirjina haka al-Imam Husaini Ali Zain al-Abidin ya faɗa to yanzu adiya ta farko shine ni bana gurin sai baka gurin al-Imam Husaini Ali Zain al-Abidin yana gurin sai ya faɗa wanda a aqidar shi a ma'asumi ne baya kuskure sai yace ga wanda ya kashewa baban shi kuma wannan maganar fa ba fa a cikin littafin sunna ba a cikin littafin shi'a take to yanzu dole in dai za a mutunta ma'asumi dole a yadda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne in ku abin da ya faɗa gaskiya ne to kenan suwa suka kashe al-Imam Husaini wanda suka kira shi suka ce yazo suka kashe al-Imam Husaini wannan maganar dusi ya kawo ta a cikin al-Ihtijaj a mujallabi na biyu shafi na 33 da kuma Ibn Tawus a cikin al-Malhuf a shafi na 92 da kuma Muhsin al-Amin a cikin Lawa'id al-Ashdan a shafi na 158 da kuma Abbas al-Qummi a Muntahal Amal a juz'i na 1 shafi na 572 da kuma Husainu Kaurani a littafin Sharihabu Karbala shi ma ya kawo a shafi na 183 da kuma Abdul Razzaq Ibn Qurum ya kawo a littafin shi Maqtalul Husain shafi na 317 da kuma Murtada Iyad ya kawo a littafin shi Maqtalul Husain a shafi na 87 sannan Abbas al-Ummi ya ƙara kawo ta a littafin shi Nafsul Mahmum a shafi na 360 sannan al-Qazwini ya ƙara kawo a littafin shi Taslimus Zahra a shafi na 260 da muka faɗa mun sha maimaitawa lokuta mabambanta muka ce wannan littattafan da muke faɗa in mutum ya isa sati mai zuwa sai ya ɗauko littattafan sai ce akramakallahu a wancan satin ka faɗa ka ce ƴan shi'ar da suka kira al-Imam Husaini su suka kashe shi kuma ka faɗi littafi kuma ka ba da rabu da sai yanzu ga littafin mun an isa a nuna gurin mu kuma mutum ya gani in ba mu nuna gurin ba shi kuma mutum in ya isa ya zo da littafin ya gani wallahi ba za su iya ba al-Imam Husaini da kanshi ya faɗa a cikin Maqtalul Husaini na mukarrim a shafi na 175 yace inna haula'i akhafuni wa innan mutanen yanzu gashi suna tsorattar da ni wa hadhihi kutub ahlul kufa wa innan wasiqun mutanen kufa ne wa hum qatili kuma suka kashe ni sannan kafin ya mutu sai da ya addu'a wanda mufid ya kawo a littafin irshad a mujalladi aini a shafi na 241 yace allahumma imma ta'atuhum ilahini Allah wa'annan mutanen da suka kira ni in ka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci fa farriqun firqan Allah ka raraba su gida gida waj'alhum tara'ika ila da Allah ka sanya su kungiyoyi daban-daban ka je ka karanta littafin da ka saka san su a duniya sanan yace wala tasulata anhum abadan Allah kar ka yadda da su har abada fa innahum da'awna li yansuruna domin wa'annan mutanen su suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu thumma addaw alaina sannan muka zo suka ketare iyaka akan mu fa qataluna kuma suka kashe mu yanzu dan al-Imam Hussein ya ba da shaida da bakin shi shi sahibul qissa al-Imam Hussein ya fada ya ce wanda suka kira shi yazo suka kashe shi shine wa mutanen shi wannan duka a cikin littafin Shi'a al-Imam Ali Zain al-Abidin da ya fara wucewa ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu tana auna ko tanubuna wa tabquna min ajli kuna kuka kuna bakin ciki saboda muku sai ce musu to faman allazi qatalana waye kashe mu ba ku ba ai ku ne sannan wannan yana cikin al-manhuq a shafi na 686 da kuma nafsul mahmul a shafi na 357 da kuma al-husayn al-mustada'iya a sannan aslitabun tuzlimun zahara ummu kursum yar ali bin abi talib wacce ƴar uwa ce shaqiya ga al-Imam Hussein radiyallahu anhu ita ma ta ba da sheda lokacin da ta shiga ta ga mutane suna ta kuka tace atabquna wa tantahibuna in kuna kuka kuna da awar kuna son ai wallahi fa baku kaseeran wa dahaku qalilan ku yi kuka da yawa ko ku yi dariya da yawa wallahi za ku yi kuka kadan amma za ku yi dariya da fa baku kaseeran ku yi kuka da yawa wa dahaku qalilan ku yi dariya kadan faqad zahabtum bi ariha wa shanariha abunda kuka yi na kashe dikan manzon Allah kun tafi da murin shi da aibin shi walan tarkasuha bi ghasli walan tarkasuha bi ghasliha ba'daha abadan wannan abun ba za a yi muku rangwame akan ta ba har abada take cewa anna turkasuna qatl sarir qatimin nubuwa ya za a yi muku rangwame akan kashe dan lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganan tana cikin ma al-husaini fi nahdatihi a shafi na 299 a wata ruwayar da ta zo ta ga suna kuka take cewa sa ya ahlul kufa ku yi shiru ta qatiluna rijalukum madan ku su suka kashe mu wata bikina nisa'ukum matan ku kuma suna mana kuka sai take musu fal hakimu bainana wa bainakum Allah ya mufassil al-qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar da za a rarraba komai da komai Abbas al-Ummi ya kawo wannan a cikin nafsul mahmud sannan ga maganganun malaman Shi'a da suka tabbatar da wannan waƙa akwai jawabu muhaddisi yake cewa qada addu kullu hadhihi al-asba dukkan waɗannan asbabin ta kai matakin da ila an yu'ani minhum al-imam Ali alayhi salam al-amrayn har al-amri guda biyu ya samu al-imam Ali zain Ali ibn Abi Talib wa wada al-imam al-Husayn alayhi salam minhum al-gadra sannan suka wada al-imam al-Hasan alayhi salam minhum al-gadra wa innan mutanen na Iraki sun fuskanci kuma al-imam Hasan da ya udara wa qutila bainahum muslim bin aqil mazluman sannan su suka wa muslim bin aqil bai'a sama da mutum 40 kuma a gaban sa aka kashe shi suka kasa daukan mataki sannan wa qutila al-Husayn at-tashanan fi Karbala qurb al-Kufa ala yadi jaysh al-Kufa sannan aka kashe ainihin wato al-imam Husayn akan hannun rindunar mutanen Kufa wannan tana cikin musu'atu ashura a shafi na 59 wannan malamin husaini kaurani yake cewa wa najidu mawqifan akhar yadullu ala nifaqi ahli al-kufa mun samu wani matsayi da yake nuna mana munafincin mutanen kufa yace ya ati abdullah ibn hauza at-tamimi yake fa amama al-husaini wa yasifu yazo gaban imam husaini ya tsaya yana ihu yana cewa afikum husain cikin ku mutane 70 din da nasiya ai akan doki akwai husaini sai ce wa hadha min ahli al-kufa wannan mutumin yana daga cikin mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'at ali alaihi salam ajiya yana daga cikin kenshi a wannan suke goyen bayan Ali bin Abi Talib sai yace wa min al-mumkin an yakuna min alladina katabu lil-imam yace zai ma yana daga cikin wannan suka rubuta wasiqu zuwa ga al-imam Husaini aw min jama'ati shamsin ko yana daga cikin jama'ati shamsin wa ghairihi alladina katabu thumma yaqulu sannan da al-imam Husaini yazo zai mutse yake ce masa ya Husaini abashir bin nadi yake ce wa jikan annabi wa yana masa bishara da wuta in ya mutu Allah ya tsine ne albarka sannan yazo a cikin rihab karbala wannan magana a shafi na 61 murtaza iyad yake cewa walare ba fi annal kufa ta karo min shi'ati ali ba ko kwanto a lokacin kufa wanda suke zauna a cikin ta magoya bayan ali bin abi talib wa annal ladina qatalu al-imam husaini hum shi'atu wanda suka kama imam husaini suka kashe ɗan shi'ar shi ne kalin al-insa'i an-najdi yake cewa innal jaysh alladhi kharaja lil-harb al-imam husaini sai ce 300 alifin yace rinduna ma sun kai wajen mutum 300 sai yace kulluhum min ahli al-kufa dukkan su ɗan iraki ne ɗan kufa ne laysa fihi mishani yace ba dan garin su yazidi a ciki ba mutum insha wala hijazi ba dan makka ko dan madina wala hindi ba mutumin india wala pakistani ba dan pakistan wala sudani ba mutumin sudan wala misri ba mutumin misra wala ifriqi ba bakin fata ba dan afrika a ciki bal kulluhum min ahli al-kufa qad tajammu min qaba'il shatta daga iraki suke ɗan kufa ne suka taru daga kabilu daban-daban suka fito suka kashe jikan annabi al-qazawini yake cewa wa min wannan magana tana cikin al-sura a shafi na 99 ko shafi na 89 al-qazawini husayn ibn ahman al-bara'i an-najdi yake cewa al-qazawini ya ce wa min ma nuqima ala ahli al-kufa yana daga cikin abin da aka kyama akan mutanen kufa annahum ta'al al-hasan bin ali alayhi salam su suka soki hasan da wuka sannan wa qatala al-husayn alayhi salam ba'd an istada'uhu sannan suka kashe al-imam husayn bayan sun kira shi ya zo wannan magana tana cikin tarihin kufa a shafi na 131 musul al-amin a cikin ayarin shi'a a mujalladi na 1 shafi na 26 yake cewa kuma bai al-husayn min ahli al-iraq 20,000 gadaru bi yace mutum 20,000 suka wa al-imam husayn mubai'a suka yaudare shi wa karatu alaihi kuma su mutanen da suka yi masa ba su suka fito akan shi fi wa karatu alaihi wa bai'atuhu fi a'naqihi al-haliku mubai'atu tana wuyan shi fa qataluhu sannan wa'annan mutanen su suka zo suka kashe shi kamar yadda ya ainihin wato fada sannan waye ya kama al-imam husayn hannu da hannu ya kashe shine malamai suka ce al-mashhur fi kutub ahl as-sir wa at-tarajum anna alladhi bashara qatl al-husayn radlani mutum bini akwai sinan bin anas an-naqi na daye kenan kuwa ya rike wa sunan sa sinan bin anas an-naqi shine mutum na farko wanda ya kama al-imam husayn hannu da hannu sannan akwai ash-shamr bin zuljushan shine mutum na biyu shamr bin zuljushan sannan wanda ya dubinci girman abin shine ubaydullah bin ziyad to wannan ubaydullah wa shim wa'annan mutanen guda biyu malamai suka ce sun kasance a da suna daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib shi yasa muka ce ya ce sun karkata akan duniya shi yasa tunda harka ce ta duniya da aka cire ni Umar bin Bashir aka ce ba gwamnati sai yemi sai ya karba wannan abu na farko kenan sannan Ubaydullah bin Ziyad tusi ya kawo a littafin shi Ar-Rijal ya kirga shi yace yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib wanda akwai rijalul tusi sunan littafi ne a shafi na 54 a tarjama ta 120 wanda daba aitu Haidar Najaf suka buga a shekara ta 1961 shekara ta 1961 wanda wato miladiya kenan ta haqiq na Muhammad Sadiq Baharul Ulum wannan mutum da bi Shabr bin Zuljushan malamin Shi'a An-Namazi Ash-Sha'ruri yake cewa wa kana yawm as-sufayn fi jaysh amir al-mu'minin alayhi salam ranan yaqi sufayn da aka yi tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib wa'annan mutanen guda biyu suna daga cikin bangaren wa Ali bin Abi Talib amma yau su ne suka ƙara dawowa suka fito suka kama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu da hannu suka kama suka kashe da haka muke addu'a duk mutumin da yake da hannu kai ba ma hannu ba ko kalma mutum ya taimaka gurin kashe jikan annabi Allah ya tsine mai albarka su kuma in sun fita in sun isa su dinga fitowa suna wannan addu'a abu na gaba sai waɗanda aka kashe tare da al-Imam Husayn a gurin wanda daga nan ne ta sa'ula tambayoyi zai taso kamar yadda muka yi bayani muka ce Ali bin Abi Talib yana da ƴaƴa Abubakar yana da mai da Umar yana da da Usman a cikin ƴaƴan shi ma bal akwai Abubakar Akbar akwai Abubakar Al-Asghar a cikin ƴaƴan shi akwai Umarul Akbar akwai Umarul Asghar saboda kaunar da yake wa khulafa'ur rashidin nan sai yasa waɗannan sunayen waɗannan suna daga cikin waɗanda aka kashe akwai Abubakar bin Ali bin Abi Talib baban su ida al-Imam Husayn amma an kama shi a gurin nan an kashe to tambayar da muke wa shi a me yasa ba sa ambato wannan da aka kashe a gurin sai shi kadai waɗanda aka kashe a wannan hadisa utila min abna'i Ali bin Abi Talib al-Husayn nafsuhu na farko kenan na biyu akwai Ja'far akwai Abba akwai Abubakar akwai Muhammad akwai Usman ya'en Ali bin Abi Talib ya'en Husayn akwai Abdullahi akwai Aliul Akbar sannan banda Ali Zainul Abidin daga cikin ya'en Hassan kuma akwai Abdullahi akwai Al-Qasim akwai Abubakar daga cikin wanda aka kashe daga cikin ya'en Aqil kuwa akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi bin Muslim bin Aqil sannan wa Muslim bin Aqil kana kada kutila bil kufa shi dama an kashe shi kafin wannan lokacin daga cikin ya'en Abdullahi bin Ja'far akwai Aun akwai Muhammad amma dan Allah me yasa waɗannan mutanen su ba a biki a matsayin kinawa da su an kaife mutum daya tambaye da muke kenan an kasa ba mu amsa kuma mun ce Ali bin Abi Talib kashe shi aka yi in ba amantawa mu a gurin mu kuma Ali bin Abi Talib matsayin sa a gurin Allah ya kuma matsayin al-Imam Husayn inda bikin za a yi da gaske addini za a yi ya kamata a farawa al-Imam Ali radiyallahu anhu kafin a farawa al-Imam Husayn shi yasa a gurin fi'il ta'ajjub a wajen malaman nahwu suka ce daga cikin sharadin fi'il ta'ajjub shine kar ya zamanto fi'ili wato ya zamanto yana karban tafawuli shi yasa a gurin mutuwa in an ce wane ya mutu wane ya mutu ba a ce wane ya ku wane mutuwa wane ya mutu wane ya mutu shikenan wa khala mutuwa ce to wane an yi an kashe shi wane ma an yi mi an kashe shi to me yasa kuka ware ranar biki ko ranar bakin ciki ga al-Imam Husayn saboda an kashe shi amma ba a ware ranar bakin ciki ba ga Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi aka tambaya ku ba mu amsa in kun ki fa wallahi wannan amsar ba za ta baya ba ke sa mu muka faɗa wancin satin muka ce da za mu yi wannan to farkon wanda za mu farawa shine manzon Allah sai mu ware ranar bakin cikin mutuwan manzon Allah mu zai mu bude na ranar bakin cikin mutuwan sayyidina Umar a zo a bude na sayyidina Ali a zo a bude na Usman sannan mu bude na shi al-Imam Husayn in aka gangaro ma duk wani mutum da ya mutu akan tafarkin Allah har Malam Ja'far sai mun bude ranar bakin cikin mutuwan kashe Malam Ja'far ba kashe shi aka yi ba sai mu bude mu ce to ranar bakin cikin mutuwan kashe Malam Ja'far a zo a yi ta bakin ciki amma waye ya sa ba wanda ya sa saboda haka su ahlus sunna kamar yadda muka yi bayani ba sa gina wani abu na addini in ba Allah bane yace ko annabi kuma na rantsi da Allah ba wanda yake kawo maka dalili a Qur'ani ko a sunna ko a sunnance inda aka ce ayi haka kuma za mu yi bayanin ma balban hasali an hana yin hakan wannan shine da haka muna yin addu'a ga duk mutumin da yake da hannu gurin kashe jikan annabi kowa ya shi Allah ya tsine mai albarka da haka abinda malamai suka ce abin ya faru a lokacin gwamnatin Yazid kuskuren Yazid da bai dauki mataki ba da aka yi shine kuskuren shi kuma ko baban mu ne ya kuskure ba za mu ki faɗa ba wala yajri mannakum shan'an qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa amma suwa suka kashe al-Imam Husayn wanda suka kira shi suka ce yazo yazo kuma waɗannan mutanen su suka yi me su suka kashe shi to sai aka kirkiro da bakin ciki sai duniya ta dare gida uku tun daga lokacin aka samu masu farin ciki aka samu mai masu bakin ciki sannan sai aka samu ahlus sunnati wal jama'a wanda su ba sa waccan bangaren su ba sa wannan bangaren kuma dama mun ce kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa yake cewa inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nahl yana maganan ainihin wato nono yace min baina farsin wa damil labanin khalisun sa'igan lisharibina tsakanin kimbi da jini nono yake fitowa asad da yake fitowa bai taba launin jini ba kuma bai taba launin kashi ba na tumbi ya fito fari kalfari tasfari fat kuma ya dadi ga masu sha haka aqidan ahli sunna wal jamaa take ba ta shafin kowace aqida a duniya bata wannan tana tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai muka tsaya tsakiya wanda suke farin ciki ba ma tare da su shi yasa muka ce masu tuka suke su dena ba addini bane Allah bai ci ai ba manzon Allah bai ci ai ba bal ma mu a musulunci muna da ka'ida na idan mutum ya zo cin abinci ya raba ciki gida nawa gida uku akwai maganar numfashi akwai maganar shan ruwa akwai maganar kaza gurin cin abinci bai daga ciki sai wasu da yawa suke mamaki yaya za a yi a ce mutane su tura mutum ko su kira shi ya zo a kashe shi ko su kashe shi sannan kuma a ce suna irin wannan bakin ciki sai muka ce hankali da mu'amalar da ake yanzu ya nuna mana zai kuma nassin Qur'ani ya tabbatar mana zai yan uwan annabi Yusuf ba su suka dauki annabi Yusuf suka dai suka wulla rijiya ba da suka wulla shi rijiya mai suka dawo suna yi inna zahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sariqin dama ba za a yadda mana ai ƙarya ne wada'u abahum sha'an yabku suka zo daidai wannan lokacin suna tawa baban kuka cewa gashi abin da ya faru yanzu dan Allah wannan nasi ya tabbatar da cewa mutun ya kashe ka kuma yanzu ya kuka zai ke yiwa ko ba zai ba yayi a Qur'anance sannan yanzu mu'amalar mutane ta nuna hakan yana yiwa shine mutum kuna mu'amala da shi ya tura a kashe ka kuma da safi shi zai fara zuwa gidan ya fara kuka a cikin wannan akwai wawantar da hankalin mutane ta yadda duk mutumin da ka ganshi matsala ta faru ya fi kowa fuskar tausayi da kuka to hankalinka bai cika halaccewa ba a ce shi zai yi abu wani ma ya taimaka da kuɗi ya taimaka da abinci ya ce wani abokinmu ne wani kaza kaza a wannan mutuwa shi aka sai bincike ya bincike suka gane ashe yana da hannu gurin kisan wani yanzu wannan kukan da aka yi dabara ne ba da sahu ne wannan shine abin da ya faru a kidar waɗannan mutanen shi yasa za su yi bayani ga wanda ya kashe Ali bin Abi Talib ba za su ware ranar bakin ciki akan shi ba amma ba za su yi bayani ba ga wanda ya kashe wa al-Imam Husaini a cikin yin waɗannan bukukuwan da zagaye-zagaye da sa baƙaƙen kaya akwai wawantar da hankalin mutane akan mutane ba za su yi saurin ganowa da waye ya kashe al-Imam Husaini amma mun sani kuma mun binciko kuma za mu ci gaba da kwakulowa da bincikowa duk shekara sai mun yi bayani in Allah ya yarda wannan shine azaba tun daga duniya ta wulakanci kafin a je lahira ga duk wannan suke da gudunmuwa wajen kashe al-Imam Husaini kamar yadda muka ce wallazi amara bi qatl al-Husain Ubaydillah bin Ziyad walam yalbis hada an kutila bai zauna ba a duniya kwanaki da yawa sai da aka kashe shi wannan mutum al-Muqtar bin Ubaydillah ya kashe shi saboda daukar bansa sai malamai suka ce shi wannan Muqtar bin Ubaydillah da yaje ya kashe wato Ubaydillah bin Ziyad daga baya yazo ya da'awar annabta yace shi annabi ne bayan yayi da'awar annabta mabiyan shi wanda suke sa baƙaƙen kaya yanzu su suka fara kirkiro sa baƙaƙen kaya a matsayin kuka da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bari aka kashe shi kuma suka ba da gudunmuwa gurin kashe shi dan haka ake kiran jeshi rundunar shi ake ce musu Zaisul Muqtar alladhi intaqama lil Husaini ake kiran su ana ce musu jeshi tawabina daga wannan lokacin wannan sa baƙaƙen kaya da waye da bakin ciki da waye ya kirkiro aka samu asali wanda suka fara yin shi asali sun fara ne a matsayin bakin ciki da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kashe shi wannan shine abu na gaba sai matsayin ahli sunnati wal jamaa kan kashe Imam Husaini Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a littafin shi Majmu'ul Fatawa a mujalladi na 4 shafi na 511 yake cewa wa qad akramahu Allahu bishahada Allah ya girmama al-Imam Husaini da shahada shi yasa duk abin da kaga Allah ya tsara sai ya faru akwai wata hikima ta sai ya ce wa ahana bi zalika man qatalahu aw ahana ala qatlihi Allah ya wulakanta duk mutumin da ya kashe al-Imam Husaini ko ya ba da gudunmuwa gurin kashe shi aw radiya bi qatlihi ko ya yadda da kashe al-Imam Husaini Allah ya wulakanta wannan mutumin wa lahu uswatun hasana bi man sabaqahu min ash-shuhada al-imam Hussein in ya mutu ba shi kadai bane faro akwai wanda suka riga shi mutuwa akwai sayyidul shuhada Hamza ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya yace fa innahu wa aquhu shi da dan uwansa sayyida shababil janna suni su gaban sabarin aljanna wa qad kana qad tarabbaya fi izzil islam sun taso sun girma a lokacin da musulunci yayi karfi lam yanala min al-hijra basi hijra ba sanan wal jihad basi jihadi ba was sabr wal adha billah ma nalahu ahl bayti da kuma hakuri da tutarwa irin sauran mutanen gidan manzon Allah yadda suka yi irin su Ali bin Abi Talib irin su Hamza da waye kaga ba su samu kai wannan matakin ba su suna daga cikin sabiqun al-awwaluna wanda suka fara musulunci tun a ina a Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai da yazo garin Madina ne bayan an yi ne an yi hijira sannan aka haifi Hassan da ainihin wato Husaini ko da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah suna yara wanda shekarun kowanne daga cikin su bai kai shekara 10 ba a wannan lokacin sai Ibn Taymiya ya kai cewa tunda Allah ya nufin ya ba su matsayi fa akramahum Allah bi shahada sai Allah ya karrama kowanne daga cikin su da shahada takmilan li karamatihima saboda Allah ya cika karramawar da musu wa rif'an li darajatihima sannan Allah ya daga min darajar su sai yace wa qatluhu musibatun azima kashi al-imam Hussein musiba ce mai girma a gurin musulmi sai yace wallahi subhanahu wa ta'ala qad shar'a al-istirja Allah kuma ya shar'anta mana min istirja inda al-musiba a gurin kowace musiba da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali والانفس والثمرات فيت وبشير الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه ذاك مصيبه ان النكرات كو الغرم بلاي زي سامو مسلمي ا دنيا ليه كمات يتي انا لله وانا اليه راجعون هكا ابن تيميه يتي ينزو كينن اذا انا زوني نتنا ده متور امام حسين بيه كمات يتي انت انا لله وانا اليه راجعون mutuwar manzon Allah ina zaune in nuna a matsayin musiba ce me kamata in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka shi yasa zaka ga ahlus sunna sun gina akan wannan ka'idar duk abin da zai zo na musiba an tarbiyantar da mu ba a fadar wani abu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su suke da rahama da gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma suke da wani irin salati daga gurin Allah masu wannan sifar to dama rahaman Allah da ai ba kowa ya alƙori zai maka ko sai wanda suka ba Allah to wanda duk bai yi haka ba a lokacin da musiba ta same shi to ya saba ma Allah madaukakin sarki bai bi ba to a lokacin sai wa'annan bid'a ta taso dan haka mu a gurin mu Allah ya shirye wannan abin ya farar da shi ne dan ya daga matsayin al-Imam Hussein ya bashi matsayi ya bashi daraja ya bashi manzila na me na shuhada shi yasa ma wasu daga cikin sai suka gano cewa ba kai fa mu muna ganin mutanen nan ma ba kaman suna ma Imam Hussein da bakin ciki ne ya shahada ba haka suke gani shi yasa yanzu abin da ya samu Malam Jafar kowa ya tabbatar daukaka ce gare shi da kuma wa addinin musulunci yasa duk muna fatan in Allah zai kashe mu Allah ya samu mutuwa wannan hali kokuwa saboda haka ko mallam ya mutu bai sai himata bai gere bi tanawwa'atil asbabu wal maut wahid in ma baka mutu ta wancan hanyar ba dai zaka mutu domin in zamu mutu Allah ka samu mutu akan hanyar Allah ne
amin
mutuwa akan hanyar Allah ba kasanci bane gata ne dan haka mu a gurin mu al-imam Hussein Allah bai wulakanta shi ya karrama shi ya masa gata ne dan yana daga cikin mataki da Allah zai tayar da shi bayan wa man yuti illahi war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin siwa ash-shuhada wannan shine matsayi na uku a gurin Allah subhanahu wataala ko a Najeriya nan ku yanzu aka ce kana da matsayi kai ne na uku a gwamnati ko an san ku kai babba ne ba a duniya yanzu a ce kai ne mutum na uku a gurin matsayi ko kudi ko kaza an san kai babban mutum ne ballantana a gurin Allah a ce kai ne kake da matsayi na uku wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba mai girmama shi wanda kuma Allah ya girmama shi ba mai wulakanta shi yasa Ibn Taymiya sai ya wannan bayani kyakkyawa yace wannan karama ne karramawa ne Allah ya yi ma al-Imam Husaini ya jarraba shi ta hanyar ya samu shahada shahada shi yasa zamu ga sahabbai da yawa sun yi ta kokarin kar Imam Husaini ya je yace su yaji saboda Allah ya kaddara hakan ya faru dan ya samu matsayi da daraja da karramawa a gurin sa shi subhanahu wataala sahabu nabin da aka tashi bayan an rahu gida uku kamar yadda Ibn Taymiya ya faɗa sai aka samu bid'atul huzn bid'a ta bakin ciki da kuka ranan ashura da mari da ihu da kishin ruwa da rera waƙe na wato rasa ta'aziyya da ake sannan wannan kuma sai janyo a titina gurare daban-daban har ake zagin magabata na gari wanda ma hadisar ta faru ya kuma zuwa ga Allah kafin abin ya faru a ranar sai kaga an dauko ana zagin shi sai na Abubakar radiyallahu anhu ya bar duniya annabi ya bar duniya da shekara biyu wannan annabi ya bar duniya da shekara biyu shi ma ya bar duniya waqi'ar Imam Hussein ya san an yi bai sani ba to me ya kawo sayyidina Abubakar a ciki da za a cika titi a hada hadda shi a zaga sayyidina Usman sayyidina Umar ya bar duniya ya koma ga Allah kafin hadisarwa al-Imam Hussein me ya kawo ake cika titi a zage shi sayyidina Usman ya koma zuwa ga Allah kafin waqi'an nan ta faru me ya kawo ake zage shi haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kawo ake zage su a cikin irin wannan kwanakin ne zaka ji ana jerin gwano ana cewa Allah ka tsine mu Umayyawa Banu Umayyan nan da muka ci suna tsine musu dan Abdushaf ne shi Umayyan nan Abdushaf kuma dan Abdulmanaf ne shi kuma Abdulmanaf dan ammin manzon Allah Ummu Habiba tana daga cikin mutanen da ake cika titi a ce Allah ya tsine musu albarka Usman yana ciki sannan Muawiya yana ciki Abu Sufyan yana ciki sannan kuma Zaid bin Abi Sufyan shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga ciki amma aka ake cika titina a ce Allah ya tsine musu albarka a wasu guraren ma har igiya ake nemowa a nemo kariya a sa mata kaya a zagaya da ita da zimmar cewa ita ce nana Aisha ita ce matan manzon Allah a cikin irin waɗannan kwanakin to zaka ga anan ne abun da ya karfi ba wannan suke kallon satila in an ce maka 9 ga wata da kuma 10 ga wata da aka ga wasu haffafa jikin suke a samu wani mutum mugu azzalimi da doguwar takobin sa yara su layi di yaro sai ya asi sai ya samu takobin nan ya labta akan yaran wai a tun da ranar aka kashe Imam Hussein to shi ma fa dole sai ya zubar da jini a ranar ya manta annabi ya mutu 12 ga watan Rabi'ul Awwal me yasa an mutun ya isa shi ma ya kashe kanshi ranar mana yace ai ranar annabi ya mutu ni ma dole in mutu a ranar wannan an mutun ya isa amma ba za shi ba to tan wani zaka ga ya dauko kata yana ta jibba ma kanshi da zimmar a ranar akai kaza wani zaka ga amma nan ba mu sani ba wata kila ko shekara mai zuwa za ta fara yanka kawunan su kaga amma kai yanki kanka shikenan ba ka rage mana aiki ba ko kuwa eh ba mu sani ba ko shekara mai zuwa za ta fara amma dai na canza abin yayi karfi suna yi amma na nan wa ba sa eh ya abin da suke shine sai dai a fito a dan zazzage mi titi dan Allah muna so mu shekara mai zuwa Allah ya kiyaye wasu sun fara barma makan su a ranar sun fara tafiya lahira kaga mutum sai ji daya bayani da kyau Allah ya kiyaye da sai wannan matsalar sai ta taso a musulunci kamar yadda muka sani mata da suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubai'inaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yaqtulna wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi bu'tanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin malamai suka ce yana daga cikin sabawa annabi a cikin abin da yake ma'ruf ne annabi ya hana kukan mutuwa a daga murya wanda albarkan karantawar suna da aka gaba a cikin yi akwai wani akai mutuwa a gidansu a kasa tara